DanHouseySongs.com.
Kikyawar fuska na kalla ta diban kewa, ku yi min san barka na samu fitilar in mata.
Kwimin san barka na samu fitilar in